Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta nisa a jamhuriyar Nijar, ɗaya daga cikin shugaban manoma a ƙasar ya yi wa wakilinmu Haruna Mamman Baƙo ƙarin bayani kan yadda harkokin noma ke ciki a daidai wannan lokaci a ƙasar. Nijar da yana fama da tsadar rayuwa sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi, ko da yake wasu na ganin tun gabanin juyin mulkin na soja kayan masarufi suka yi tashin goron zabi a faɗin ƙasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, bakon namu ya fara gabatar mana da kansa kamar haka.
Ni sunana Adamu Audu nake, shugaban manoma na gandaren Kwani.
To gashi mun shigo cikin lokaci na damana, kuma abubuwa sun kankama a cikin wannan ƙasa, muna yi musanya sha'anin noma ka tafiya yanzu.
To lallai dai ga halin yanzu kam, noma dai ga irin taken da mun haga ɗauko, Allah ya so mun ga abin kan yana tafiya irin dai wanda muka bukata, tunda insha Allah ga ganin alama dai, indai Allah ya yarda da dai abinci ya taso insha Allah, in Allah ka mana shi lafiya ko ana samu insha Allah.
To amma ana ganin har yanzu da mana ana ganin ta gata nan, muna ganin kankana ce, ana ganin kamar karata yalla ko akwai makara gare ta.
A'a, to mu dai ga matsayin muna manoma ga halin da muka gani dai ba magana makara aka ba, ai sai dai na abu in Allah ya tashi sabkar sa'aya ta yakan baka yanke hujja. Amma dai maganin makara wanga damuna ba a ci a ta makara insha Allah, tunda yanzu a cikin otu na muke kenan, kaga otu September, October, kaga in Allah ya so rai duci maka da za ta kai ta kai.
Kuma doke yanzu ita damuna babu wata shakka kamar na wata turu wuta gare ta, ba ku samu wata kururuwa na cewa ga wata matsala ga damuna ba.
A to dai lalle damuna dai hali yanzu dai sai dai abu guda zance ma in ka komo wajen tudunni, karkara ta wajen tudunni, to ita kam gaskiya an dan samu tangarda, saboda shi tudu ga shimkar da aka mai, inda an ka samu irin wannan harin na biyu ba sai karhi ba, to sallace ya shi kai daga baya in ka shimka ba ya dan azuwa gani. To da haka kenan shi wajen tudunni kam gaskiya an samu rangwame, saboda shimkar dai an yi ta amma ba ta tafiya inda bisa tuduna ga halin da ya yi yanzu.
Tudu rere inda adda rere ke.
Rere hawa inda duk an kace ma rere yana da yi. To da an yi hadari guda biyu ba a samu dacewa da damunar shi ba. To ta uku ko an dace da damunar dai sai ka iska ba ta ba da haske. Sai dai a wakalta dai amma dai ba a samu da aka so gaskiya.
To manoma musamman irin wannan yanayi da ake ciki na abinci ya yi cada sosai, to ya manoma ke kokarin tafiya da sha'anin aiki na noma, musamman tunda sai mutum kai makanka tattala abinci, kuma in ka dauki an aiki kai musu tattala abinci, kuma alhali gashi tiyoyi abubuwa sun yi cada.
To lalle dai in ka ce manoma kam gaskiya game da shekarar bana ƙaryan hali na ma akai ala aiki, shi magana ɗaukar ƴan noma ka aje ta dan duk wanda kaga shi na ɗaukar ƴan noma, to sai in ce ma sai dai guda, saboda tsada abincin ga magana ka samu ka sayi abin da aka daka ma ɗiyanka na kenan, abincin iyalinka ka magana ba maganan ma kuɗin ka samu ka dau mutane ba, sai dai in ka samu abin da ka ba iyalinka an kai ma iyalinka abincin su su ta yi daji daidai za su kokari su, amma maganan noma ko a dau mutane dai to ban ciya ba a ɗauka ga halin shekarar bana amma guda na.
Ana iya cewa wannan yanayi da ƙasarmu ta shiga tun lokacin da aka yi wannan lamari na juyin mulki, waɗansu na cewa bai shahi mazauna karkara ba, bai shahi manoma ba, ana iya cewa ba haka magana take ba tun daga abinci ya ce.
To shi dai mu dai kamar namu gani dai kamar ka san shekara gadai ta kwana ta yi, ko ba gaskiya ba ce, a duk abincin dai yanda ya wagga ta samu ta kuda tanga gaskiya mu ba mu taɓa san tsaba ga cadarta ba irin ga shekarar da wannan ta bana kenan, ko da kuda ta zazzaka dan ne cada abinci akwai shi kenan, wagga kuda ta ba a ciya ba ta dan ƙara ba, amma dai cadar shekara ta tattauda abinta.
To yanzu ni an mahita ga manoma tunda gashi yanzu ne da mana ke tasowa ba kai ga sabon abinci ba ga abinci yayi tsada ni amma hita
to gaskiya manoma kam nace ma Haruna ƙarin hali na su kai
kajin kajin
wallahi kajin kajin na tunda wani gaskiya ko kari bai kuma suka taya dandan shi samu shi wadannan noman nan shi magana abinci wallahi wani baka saurashi ka kwana da gida ne bugun halin yanzu sai dai Allah ya sauka
amma wallahi wajen aiki akwai wahala kenan shekaru
ana kuma gana wahala Haruna tunda wani ce ma wani hosai shi ta haiba shi komai ba shi zo dai kuma ƙarin hali shi sai ya yi wadannan noman nan shi tau kuma ganshen ta wani dai kai sai ya baka tausayi wallahi
to ya kake ganin makoman noman tun daga an shiga wanga hali
ah to noma shi nace ma kamar dai shekara ga ta bana dai dire gurgurun alamar da aka gare ta muna sa ran dai Allah su dai indai ba ta dinnan bare da nace ma to insha Allah indai Allah ka mun abincin ga lahi ana samu
amma sai dai mutu yayi hankurin wahala tun da babu wani bi ko abin da zaka dan motsa lidde ka sha ka tai zuwa kama aiki
to nace ma dole na magidaci ga hali yanzu wallahi da hakuri na dole na zai tunda ba yanda za shi kuma bai zama ba yi aiki ba kaga da karin hali dai da yunwa shi dai dole sai ya zo ya yi da aikin nan saboda dai ya san sai aikin ya kai na zai dan walwaliya
masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku yadda farashin kayan abinci yake a Niger yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman birnin Kwanni Adamu Abdu kuma wakil mu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako sai kuma Julie Leather Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kan mu wanda ba shi ne ta da mu kan da ne arzikin mu shi ne